Mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da Lab Emirates Zamani dauke da labarin yanda rundunar ƴan sandan jihar Kano ta samu nasarar kama matar nan da ake zargin ta halaka a ƴan cikin ta guda biyu da kanta ta hanyar yin amfani da adda da kuma tabaryar turmin karfi wanda mai magana da yawun rundunar ƴan sandan ta jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya tabbatar da hakan kuma yayi gabatar da jawabin yanda suka samu nasarar kamata da ma kuma irin matakin da za su dauka
ranar Asabar 3 ga watan 10 2020 da misalin karfe 11:30 na safe mun samu rahoto daga unguwar Diso ƙaramin hukumar Gwale dake nan Kano akan cewa wata mata mai suna Hawwa'u Habibu yar kimanin shekaru 26 ta kashe ƴaƴanta guda biyu wato Irfan Ibrahim ɗan kimanin shekaru 6 da kuma Zuhura Ibrahim yar shekara 3 sannan ta raunata wata guda ɗaya mai suna Aisha Sadiq yar kimanin shekaru 10 sannan kuma ta gudu mun garzaya da gaggawa mun dauke su mun kai su babban asibitin Murtala dake nan cikin gari inda likita ya tabbatar mana da cewa ƴaƴan nata guda biyu sun rasu ita kuma Aisha aka mai da ita babban asibitin Malam Aminu dake nan cikin gari inda yanzu haka an sallame ta ta samu sauki bayan samun waɗannan bayanai kwamishinan ƴan sandan jihar Kano CP Habu Esani PSC Kalamu Wahid ya tada ƴan sandan Operation Puff Adder wato Kankace Kwabo tare da ba su umarnin kamo wannan mata a cikin awa 24 wanda ubangiji Allah ya ba mu nasara an kama ta a jiyan misalin karfe 10:30 na dare bayan kama wannan mai laifi ta amsa laifinta inda ta tabbatar mana da cewa ta kulle gidan ne tare da waɗannan yara guda uku a ciki ta yi amfani da adda da kuma tabarya wato ta aluminium tare da yi musu raunuka daban-daban a jikinsu waɗanda raunukan ne suka yi sanadiyar mutuwar ƴaƴanta guda biyu sannan kuma da raunata ita wannan guda ɗaya ita wannan karamar yarinya da yake bani shekaru 10 wato Aisha Sadiq ta tabbatar mana da cewa ta kulle su a gidan ne tare da amfani da ita wannan adda da kuma wannan tabarya da waɗansu abubuwa a cikin gidan tare da raunata su wanda Allah ya bata sa'a ita ba a mata rauni da yawa ba ta fadi ta nuna alamun kamar ta mutu sai ta kyale ta yanzu haka kwamishinan ƴan sandan jihar Kano CP Habu Esani PSC ya bada umarni a dawo da wannan korafi babban sashen bincike da ke banfai bangaren kisan kai domin a fada da bincike don gano dalilin da yasa ita wannan baiwar Allah ta aikata wannan aika-aika da zarar an kammala bincike ko shakka babu za a gurfanar da wanda duk aka samu da laifi a cikin waɗannan kisan kai
mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Kano kenan DSP Abdullahi Haruna Kiyawa kuma idan Allah ya lufa a cikin sauran shirye-shiryenmu na gaba musamman shirinmu na Baba Suda za a ji mu da martanin ko in ce ita wannan mata da ake zargi da wannan ɗanyen aiki za a ji mu da tattaunawar da aka yi da ita har ma kuma da yanda shi kansa mai gidanta ya yi ƙarin bayani dangane da wannan al'amari da ma kuma ita kanta waccan yarinya da ta tsallake rijiya da baya wadda ita ce yanzu haka Allah Ubangiji wato ainihin ya tsallakar da ita har ma an riga an sallame ta daga asibiti har ma da sauran muryoyin waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan al'amarin dukkaninsu za mu haɗa mu tarkato mu kuma zo da su a cikin shirye-shiryenmu na gaba musamman shirinmu na Baba Suda kuma mai sauraro daga abin da ya shafi rundunar ƴan sandan ta jihar Kano da ke da shalkwata a unguwar Banfai za kuma mu sake matsawa gaba zuwa wani bangare na kasuwar ƴan Kaba wadda a baya rahotanni suka yi nuni da cewa kwamitin kartakwana da ke wato ainihin kakkaɓe da tsabtace al'amuran da suka shafi tituna da cinkoso ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar Karota Baffa Babbaɗan Agundi sun kai irin sumaman nan da suka saba kaiwa gurare a wani ɓangare na kasuwar ƴan kabar har ma sun tashi al'umma kuma wato ainihin sun baji rumfunan da suka kafa na tamfurare to da tudu wani gangare kuma yanzu haka sai rahotanni yake ishe mu cewa ai ga gurin can ma an ci gaba da kafa rumfuna kuma an dawo ana ci gaba da rarrabawa wasu al'umma to amma dai yanzu haka za mu dangana da gurin domin gane wa idan mu me ke faruwa kuma mu binciko mu kuma kawo mai sauraro idan yanayin ya bada dama a wannan zango Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 Dal FM muryar zamani.